طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون بوية تبتغى الله سبحانه وتعالى وان دي ساكي قمامو أولا رانا تاع الخميس شاشدة قوتا سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رقم كزوا مدينة دوبو دا اريكو دو دا تلات دا اربعين دا اوكو وان دي دي دا عشرين دا عشرين دا اوكو gawatan September miladiya 2021. Insha Allah kenan wannan shine darasin mu kuma na biyu a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam na Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi wanda ya mutu a shekara hijira ta 600. Tayyib, a wancan karatu bayan mun gani muqaddima ta malam da ya gabatar da kuma tarjuma atkan abin da ya shahi rayuwar malam da yanda yake nemi ilimi, har muka fara karanta wannan hadisi na farko a cikin wannan littafin, wanda shine hadisi na Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi, wanda insha Allah zan mata shi kenan yau akan wannan hadisi na farko, kenan sai mu ci gaba insha Allah. Malam yace al hadisul awwal, wato hadisi na farko wanda ya kawo a cikin wannan shine an Umar رضي الله عنه أيضا عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتوان اللفظي وان دمالن يكاو رواه إمام المحدثين، وتو حديثي نيوان ديك متفق عليه إمام البخاري لإمام مسلم سن رويت وشي يكاو وشي أكوي تكم وان اللفظي ذاكو جي أنت فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها. Akwai wani waje da zaka ga la, akwai wani waje da zaka gani an ce ila duniya yusiba aw imra'atin yankihuha, a wani lafazi, a wannan lafazin zaka gani yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Malam ya kawo mana wannan hadisin. Na farko kayan mu shiga wannan hadisin, abinda ya shahi hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a bangaren hujja, a bangaren aiki da shi daidai suke da alqur'ani a bangaren hujja. Wato hadisi in yi inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama hujja ne, ko da kwa in dai ruwaya shi ta inganta to hujja ne, yanda ka san aya ce ta zo hujja ce akan abin da ya shafi ibada. Yanin ba bambanci ka ce a wannan hadisi ne ko kuma aya ce, matakar ya inganta kenan hujja ne. Sai dai shi Qur'ani ya zo mana bitawatur, shi kuma hadisi zan magani akwai nau'i, kamar wanda wannan hadisi na gaban mu yana da cikin ahad kuma nau'i na garibi, wanda isnadin shi muka ce ruwaya ce ta Umar bin Khattab daga Umar, Alqama bin Sa'id bin Waqqas daga Alqama, Ibrahim daga Ibrahim, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kenan wannan isnadi ne garibi kenan, amma dai akwai wannan radi ne kama akan wanda suke cewa ahadisul ahad, wanda yake da nau'i garibi, ai baya zaman to ba hujja a cikin wasu abubuwa. Amma hujja ne, Albani rahimahullah yayi wani littafi ya sa mashi suna al hadith hujja bi nafsihi fil aqaid wal ahkam, wato hadisi hujja ne a karan kanshi a cikin kan abin da ya shafi aqida da kuma hukunce. Idan hadisi matakar ya inganta, wato zai zamanto hujja ne akan abin da ya shafi hukunce, haka kuma akan abin da ya shafi aqida. Malam ya kawo mana wannan hadisi a baban tahara, inda mun duba baban tahara mun an saba a gani abubuwan da suka shafi tsarki. To dan mi malam ya kawo mana wannan hadisin na mal amalu bin niyyah, shi kuma tahara, kitabu tahara, da ake yanene zakai arwallahi, yanene zakai tsarki, yanene zakai dan kaje zuwa ga kitabu sala zuwa ga sallah. To malamai suka ce saboda mutum abu na farko shine muka ce ya zamanto tsarkaka ta zuciya, wato mutum ya tsarkake zuciyar shi kafin ya tsarkake wato jikin nashi. Wato idan ka tsarkake zuciyar ka ta zamanto niyyar ka kyakkyawa ce, niyya ce kai khalisa lillahi, sannan kuma ka tsarkake jikinka akan abin da ya shafi ibada, akan abin da ya shafi arwalla ko kuma tsarki, duk wata najasa ka huddata, kina he zamanto ka samu ibada, ka ta samu karbawa wajen Allah subhanahu wataala. Yana daga cikin muhimmancin wannan hadisin, wato malamai suka ce yana daga cikin hadisan da suke wato yaduru alaihi islam, wato wasu hadisai ne malamai suka hudu suka ce musulunci duka yana karkashin wannan hadisan. Na farko suka ce wannan hadisi na innamal a'malu binniyat, bancin shi shine hadisin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, bancin shi suka ce al halal bayyin wal haram bayyin. Wato wasu malamai suka ce usulul islam wannan hadisan ne gudawo jimshikin abin da ya shafi musulunci a cikin abin da ya shafi hadisai innamal a'malu binniyat, indai ka tsarkake abin ka duk ayyukan kai zamanto kayi su dan Allah subhanahu wataala, sannan kuma can baka yi ba man ahdasa fi amrina hadha, baka kirkiro wani abu kenan kana mutaba'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ka san al halal al haram wal haram. Wasna karawa da hadisin wancan inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi, suna kara su ce hadisi usul gina hadisai hudu ne, amma dai mafi yawa ya shahara akan wannan hadisai guda uku, kenan su ne hadisai wanda suke usul ne na musulunci, wanda musulunci yana kewaye a cikin wannan hadisai, wanda daga cikinsu Imam Shafi yake cewa wato wannan hadisin shi kadai innamal a'malu binniyat sulusi ne na ilimi, yace da zai zamanto yace kuma zai iya shiga babe 70 na fiqh, wannan hadisin kadai zai iya shiga babe 70 na fiqh. Abdurrahman bin Mahdi a wata ruwaya yake cewa da zai yi littahi da sai ya zamanto kowane babe in yayi ya kawo wannan hadisi na innamal a'malu binniyat, a kowane babe kenan sai ya zamanto sai ya sashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat, malamai suka ce lalle ka san kadai kowane aiki yana inganta ne da niyyar shi, wato aikin da zaka yi kenan yi kai takadiri, kenan kace innamal a'malu sahihatun, wasu malamai suka ce innamal a'malu sahihatun bin niyyat, ko kuma innamal a'mal maqbula bin niyyat, ko kuma innamal a'malu mu'tabara bin niyyat. Duk aikin da ya zamanto kadai aiki da za a karban maka wato yana daga niyyar ka ne, wato duk yanda zaka zamanto nan innama hasr an yi hasrin abubuwa, dukkan abubuwa na aiki ne kenan yana daga niyya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa inna ba li kulli mri'in ma nawa, kuma na daga kowane mutum wato abin da ya niyya, can aikin kai zamanto ya inganta sai da niyya, ingancin shi nas inganci ne ko kuma lalacewar shi kenan niyya. Nan kuma wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, wato ladan da zaka samu shi ma kenan akan walgwadan abin da kai niyya. Me ya bambanci tsakankanin wannan magana da wannan magana? Tawarku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa, kowane aiki yana daga niyyar da mutum yayi shi, kuma mutum daga wa innamal likulli mri'in ma nawa na daga kowane mutum kuma abin da yayi niyya. Na farko aikin kai inganta daga niyyarka cewa wannan aikin ya inganta, can kuma na lada samun lada kenan zai zamanto daga abin da kai niyya. Zan mu zo mu dauki misali mu gani, kenan ya zamanto lalacewa aiki ko kuma karbar shi ko kuma ya zamanto baka lada, kenan yana daga kan niyyar da ka zamanto kayi ta. Idan kayi niyya kyakkyawa sai ya zamanto ka samu aiki na alfarna kyakkyawa na lada, idan ka samu idan kai niyya ta sharri kai aiki wanda yake sharri, kenan sai ka zamanto abin da zaka samu sharri shine na sharri. Niyya tana zawa a wajen malamai da ma'ana guda biyu a bangaren ibada. Abu na farko ta miyuzul ibadati ba'daha an ba', wato ta bambanta maka ibada tsakarin kanta. Misali kai ne ka zo zaka yi sallah azhar, wannan zai yi sallar la'asar kabi shi, meye bambancin rak'a hudu hudu ku kai, meye bambancin kenan? Niyya ta bambanta ma abin da yake tsakankanin ibada da ibada, kuma niyya ita ce tamyizul tana da kaso na biyu shine tamyizul ibadat anil adat, ta bambanta ma tsakankanin ibada da al'ada. Niyya kai ne ka zo ka shiga ban daki kai wanka babu sabili, kai ne ka zo ka shiga wanda ake kai wanka da niyyar wankan janaba meye bambanta
niyya
wannan shi yayi wanka ne kawai dan yaji dadi yaji sanyi wannan shi kuma yayi wanka da niyyar janaba ta wuta daga kan shi wanka na musulunci kenan meye yake bambantawa kenan niyya kenan nan niyya zata zamanto ta maye zai maka tsakankanin ibada da abin da ya shafi al'ada kenan shine muka ce kamar yanda wanka kuma wancan kuma kamar yanda wato sallah ta zamanto ma'ana ta uku akan abin da ya shafi niyya shine tamyizul ibadat tamyizul maqsud bil amal wato ta zamanto niyya kuma ta bambanta ma wanda ka nufata da wannan aiki wannan aikin da kai shi kai shi ne dan Allah a wannan aikin da nayi shi kai shi ne dan wani ya gani kenan me ya bambanta niyya ita ce ta bambanta wannan aikin dan Allah ne wannan aiki wanda kai shi ne ba dan Allah subhanahu wataala wanda ya tabbata hadisin ummu salma wajen karshen duniya wasu zasu zo su tada runduna zasu zo su roshe Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa za a yi hasafu insu gabaki daya a halaka su a juyar da su gabaki daya ummu salma take tambaya annabi to ya za a yi ai a cikin safo wanda ba ya bai da niyyar a wannan in a roshe Ka'aba da zai annabi ya ce za a tada kowa akan niyyar ne kenan kan niyyar ka kai in kana cikin niyyar wanda za a roshe kenan za a tada ka daman nan a an zo za a roshe kai kace a wannan aje a roshe kenan kai ma niyyar ka daban kai kuma an zo za a roshe kace a wannan kana kin abin azziya ka baka da wannan kenan kai ma niyyar ka daban baka cikin wannan sha'ani kenan nan za a tara kowa akan abin da ya shafi niyyar shi akan abin da ya shafi wannan shi kenan dai ala kulli hal niyya akan abin da ya shafi aiki shine ya zamanto ita take bambance maka wannan aikin an yi shi dan Allah ko kuma ba a yi shi ba dan Allah ko kuma ita ta bambance maka aikin da yake ibada wannan aikin na ibada ne wannan aiki na al'ada ne ko kuma ta bambance ma ibada karan kanta wannan azumin da nake azumin Ramadan ne wannan azumin da nake azumin nafila ne wannan sallah da nake yi sallah ce ta azhar wannan sallah da nake yi sallah ce ta al'asar kenan duka wannan niyya ce sannan kuma al'amarin niyya khatir wanda shine riya take nema ta shigowa tana shiga niyya kan ko ina shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka misali yake ce ma faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wato wanda hijrar shi ta zamanto zuwa ga Allah ga ma'aikin shi to lalle hakika hijrar shi ta zamanto zuwa ga Allah ga manzon Allah subhanahu wa ta'ala hijra ita ce ka aure daga gari zuwa gari ko kuma a yaran larabci shine barin abu tar attar fil lugha zaka gani attar amma hijira a shari'a ta musulunci shine ka kaura daga gari na kafirci zuwa gari na musulunci shine ake ma hijira lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi hijira ta farko suka ta yi ina habasha wajen najashi hijira ta biyu ita ce aka ta yi ina aka ta yi madina kenan hijira wannan ka tashi intiqal min baladil kufr ila baladil islam kenan shine hijira kai hijira wanda sakamakon ta Allah subhanahu wataala ya bada sakamako diya akan hijira kenan hijira idan ka tashi ka tahi zuwa ga Allah ga ma'aikin Allah ka tahi ne dan a karfafa addinin musulunci a gari ana hana ka yin ibadarka gari ne ba a barin ka kai sallah ba a barin ka kai ibadarka to wannan abin da yake akan ka shine wajibi ka nemi hanya ya gurgudo kai tashi ka kaura ka koma inda za a barka kai ibadarka amma gari ko da garin ka hurci ne amma ba a hana ka ba kai ibadarka ba a hana ka ba ka zo ka bayyana kai sallah ka ko wani abu wannan hijira ba ta hawo ba kanka kada ka tashi ka ce a hijira za ka tashi ka je kai kana neman wani abu in ka tashi ka samu hanya ka tahi ka koma garin musulunci dan ka samu rayuwa cikin musulmi ba biha wa nema in kuma anan in ma matakar ba a hana ka ba hijira ba ta zamanto ba ta waje ba a kanka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda hijirar shi ta zamanto zuwa ga Allah ga ma'aikin Allah to hakika hijirar shi zai samu ladan shi a wajen Allah subhanahu wataala sannan shaidawa da hijirar shi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda kuma ya zamanto hijirar da yayi yayi ta ne dan duniya da yake nihin ya samu duniyar nan da yake nihin ya samu duniya aw imra'atin yatazawwajuha ko dan wata mata da yake so ya aure ta to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to zai zamanto wannan hijirar da yayi zuwa ga abin da yayi hijira din shi wato yan yayi ta dan yaje dan kasuwanci dan duniya in ya samu wannan abun da yaje daman ba dan Allah bai to fa biha wa ni'ima in kuma bai samu ba to daman bai yi ta dan Allah ba zai samu balada kuma wancan abun in Allah subhanahu wataala daman ya ga dama ne ya bashi in bai ga dama ba kuma ya hana shi haka kuma in wanda ya hijira dan ya auri wata mata in ya ji ya same ta ya aure ta to wannan daman ya bai yi ta dan ya samu lada hijirar tashi haka kuma idan bai same ta ba bai yi ta daman dan ya samu lada to wannan kuma in Allah subhanahu wataala ya ga dama ya bashi in kuma ya ga dama ya hana shi sai kenan wannan anan zan mu dauka ba hijira kadai ba za ta shiga karkashin wannan hadisi duk abin da ya zamanto na ibada ne ya zamanto kayi shi wato dan Allah dan da ma'aikin Allah kayi shi ne dan a karfafa addinin musulunci to zaka samu lada a wajen Allah kenan wannan niyya kenan niyyarka sabai ya faru cikin annabi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani arabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya rasulullah mutun ne ya zo yana yin yaki dan ya samu ganima ko wani ya zo yana yin yaki dan ya gwada shi mai karfi ne ko kuma wani ya zo yana yin yaki dan na hukum menene dan ya samu dan kabilanci wato kabilar su yake karewa ba dan Allah bai yake kai yace ayyu zalika fi sabilillah tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne yake zamantawa yayi shi dan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qatala li takuna kalimatul lahi yulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki dan kalma Allah ta zamanto ita ce mafi daukaka dan a tsaye da kalmar la ilaha illallah to wannan shine ya tahi yayi yaki fi sabilillah haka cikin jami'ut tirmidhi riwaya ta zo shi kuma wani yake nafsu hadisin ne amma da wata riwaya yake cewa wanda yayi yaki dan a ambace shi a ce a wani kaza da kaza malau bi gare shi annabi yace bai da komi annabi yace bai da komi na lada a wajen Allah subhanahu wataala sai ma dai kenan ya zama to yana da zunubi a wajen Allah subhanahu wataala haka abin da ya shafi niyya idan muka duba hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim riwaya da abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwalan nasi yaqdi yawmul qiyama alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha fa qala ma amilta biha ma amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinaka qatalta liqala wato hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama wasu mutane guda uku wanda za a fara ma azaba daga cikin su mutumin da yaje yaki yayi yaki ne har ya samu shahada a wajen yaki a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai kawo shi yace wane na baka shaya'a na baka ni'ima kaza na maka ni'ima kaza gashi kai ji kai yaki an har kai shahada a can yace ma annabi Allah subhanahu wataala yake tambaye shi me kai yace Allah nayi yaki naje nayi yaki an kaga kalmar la ilaha illallah har sai da nayi shahada Allah subhanahu wataala yace ƙarya kake kai ne dan a ce ma a kai ne ƙarfi ne kai kaza ne kai kaza ne anan a jashi ayi wuta da shi Allah yace a jashi ayi wuta da shi sannan nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutun ne malami wanda ya koyi ilimi ya koyi Qur'ani yana karantawa yana karantar da mutane karatu yana karantar da mutane ranar tashin alkiyama yazo Allah subhanahu wataala ya gaya mishi ni'imar da ya mishi na karantar da kai na sanar da kai alqur'ani na sanar da kai ilimi kaza na sanar da kai kaza mi kai yace a Allah na koya ma mutane karatu na koya ma mutane alqur'ani na koya ma mutane ilimi Allah subhanahu wataala yace ƙarya kake kai ne dan a ce maka malami ko kai ne dan a ce ma makarantin alqur'ani a jashi a saman huskar shi a kai shi wuta haka na uku wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya yazo gashi nan yazo ya ciyar a duniya shine ya gina masallatai ya gina minene ya taimaka ma marayu ya taimaka ma kaza amma bai badan Allah niyyar shi kawai dan a ce a wani ai mai taimako ne wani ai kwata kwata duk garin nan babu mai taimaka ma musulunci sai shi Allah subhanahu wataala bayan ya gaya mishi kaza da kaza yace a ai a duniya na taimaka ma addini mu muka gina masallatai ya mu muka yi kaza mu muka yi kaza Allah subhanahu wataala zai ce mishi kai ne dan a ce maka kai kake yi kai ne kaza shi ma a jashi ayi wuta da shi idan wannan dukan miye sababin su niyya niyyar su ce ba kyakkyawa ba niyya ce su kai ba kyakkyawa ba aka abin da ya shafi neman ilimi hadisi ya gabata wanda muka yi a cikin adabu talibul ilm cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'ardan jannah yawm al-qiyamah wato mutumin da ya tashi yake neman ilimi, ilimin da ake neman lahira da shi, ilimin addini kake neman shi, amma kana neman shi ne a akawa dan ka samu wani abu na duniya, kana neman ilimi ne a dan ka samu wata shahada ka je ka nemi rayuwar duniya, ilimin addini, ilimin addini kana neman shi ne ba dan Allah ba. To Allah subhanahu wataala yake cewa a ranar tashin alkiyama a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai jin ma kamshin aljanna baranta na ya shige ta. Haka ruwaya a cikin Tirmidhi in ban manta ba da ta zo yake cewa man ta'allama ilman liyumari bihi alulama aw liyumari bihi sufa aw liyujari bihi alulama aw yasrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu an-nar. Wato duk wanda ya nemi ilimi, ilimin addini wanda dan yazo kawai cikin jahilai, cikin mutane wanda basu da karatu, yayi ta jayayya da su a kaza da kaza da kaza, ko kuma dan yazo ya ringa zama a gari ana su ne malamai, ya ringa shiga cikin malamai, ko kuma dan yazo yana magana yana so kowa ya zamanto yayi maganar shi ake yi, shi wannan yake burge shi. Allah subhanahu wataala yake cewa Annabi yake cewa adkhalahu Allahu an-nar, Allah subhanahu wataala zai sa shi wuta. Wannan duka menene? Niyyar shi ce ba kikkawa ba. Yannan wannan hadisi na innamal a'malu binniyat, kamar yanda malamai suka ce, yana shiga cikin babubbuka da yawa akan abin da ya shafi niyya, akan abin da ya shafi mutum ya sarkake niyyar shi, mutum ya gyara niyyar shi akan dukkan ibadu dan ya zamanto ya ya kubuta ya tsira a gobe tashin alkiyama. Dangance da niyya a cikin wannan hadisin zan mu dauka cewa na farko bangaren talaffuzi da niyya, wato niyya mahallinta zuciya ne, kai talaffuzi da ita bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka zo kai ibada ka ce nawaitu yin ibadar ta kaza, nawaitu an ad-salata, nawaitu kaza, nawaitu kaza, wannan duka bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda ake talaffuzi da niyya waje guda ne shine a haji, kamar inda zaka yi talaffuzi labbaik allahumma umra labbaik allahumma hajjan, kenan wannan shine ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dukkan wata ibada da ka da shudur cewa a zuciyarka zaka yi niyyar yin kaza, misali kai ne da ka dauko ruwa ka yi niyyar mine an yi kiran sallah ne ka tashi ka dauko ruwa, sai ka dauko ruwan zaka zanna ka ranga nawaitu wudu ko mine, kenan wannan duka abu ne wanda bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Har wani malami yayi wani littayi ko majmu'un niyyat ko mine ne, to ka gani duka wannan takallufi ne da abinda addini bai zo ba da shi. Kenan duka abinda ya shafi niyya mahallinta shine cikin zuciya, wanda kuma mutun ya kamata ya zamanto ya kiyaye abin da ya shafi niyyar shi, abin da ya shafi niyyar shi. Kenan a wannan hadisi kuma daga cikin fa'idodin da zan mu dauka a cikin shi cewa mutun idan ya zo yayi niyyar wani aiki, yayi aikin bayan ya gama wani wasuwasi ya zo mishi akan shi, to kai la yau tabar bi wannan wasuwasi, bancin ka gama wannan aikin wani wasuwasi ya zo maka. A niyya mafi yawa malamai suka ce baka samun shakka a cikin niyya, niyya baka samun shakka a cikin ta, niyya matakar kai niyya to baka samu ba shakka. In baka samu shakka, misali bayan kai wata ibada ka samu shakka akan yin ta, to malamai suka ce bayan ba a lura da wannan shakka, matakar yakinin kai yana nan, kenan shi zaka yi bina'i akan shi. Sannan kuma a cikin hadisin kenan zan mu dauki abin da ya shafi mutane ya khalifuna bil qasr, wato mutane suna samun sabani akan kudurcin su akan niyyar su. Wani zaku zo kuna sallah da shi yayin niyya ne sallar shi dan Allah, wani kuma gashi nan sauran ku guda sallar ku guda amma shi niyyar shi da yayi yayi ta ne kawai dan ya nuna, idan kaga zaku samu lada ba guda ba, shi yayi ta dan riya, kai kuma kai ta dan Allah, kenan wannan duka yana daga cikin al'amarin niyya. Malamai suka ce a cikin wannan hadisin dan me yasa nan Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ida ce wani malami Sheikh Saleh Al-Utsaimin yake badawa cewa dan me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ambaci, aka bada misali da faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yatazawwajuha. Suka ce al'adance ta Larabawa, al'adar Larabawa, wato da wuya zaka gani wani abu ya tada su daga garin su sun kaura sun koma wani gari, shi yasa hijira take da wani babban lada, hijira take da lada, saboda abu ne wanda misali Larabawa yanda suke san garin su, shi yasa aka bada misalin cewa abu biyu ne yake tada Larabawa, amma za su tashi su yi wani kasuwanci wanda za su yi su ci riba su dawo, ko kuma ya tashi wata mata ce yake so zai tashi ya je ya aure ta shi yasa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba da misali ba man kana tijratu ila dunya yusibuha kenan ka kasuwanci ya shiga neman duniya zai tai kenan zai je ya ci kasuwanci ya ci riba ya dawo to wannan yana iya ya tashi ya bar wajen shi balaraban mutum ko kuma auyi mar'atin ya tazawwaju ko kuma wata mata ce yake so ya harma to mata ma suna sa larabawa su tashi su yi bulaguro su bargar su mun ka duba cikin shi'ar jahiliya zaka gani yanda mace guda ta sa yaki a gari mace guda ta sa mutum ya bar garin su ya ka duba majnunu laila da wasu irin su ne cikin shi'ara zaka gani su da yawa kenan wannan yana daga cikin abubuwa na tabi'ar larabawa yasa fusu barin wurin su sai akan irin wannan abubuwa to ga addini ya zo za a yi hijira ka san sai mai imani kenan sai mai imani zai tashi ya tafi kenan dai a cikin wannan hadisin da kai abubuwa da yawa a cikin shi na amfani wanda kuma a takaice dai wannan abin da muka dauka na cikin abin da ya shahi niyya malam yace hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع وتو حديثي لقى أبي هريرة رضي الله عنه تلبتا أغريشي يكي تشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع وتو الله سبحانه وتعالى ما يكرر الصلاة ينفو إذن يحدثي asiyayi ar walla kenan wannan hadisin yazo ne ya nuna mana muhimmancin ar walla sharadi ne akan abin da ya shahi sallah sharadi yin sallah shine kai ar walla wanda idan babu ruwa mun san me zakai ita ce tayi mama za ta dauke maka afwan ita ce tayi mama za ta dauke maka matsayin arwalla na'am kenan wannan hadisin wanda ya rawaito mana hadisin shine abi huraira da Allah ta tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda wato Allah subhanahu wataala baya karbar sallar dayanku idan yayi hadathi har sai yayi arwalla wato idan ya zamanto kai hadathi ya ke ce ma hadath kenan zai zamanto sawa'un hadathul akbar ne ko kuma hadathul asghar wato karamin hadathi ne ko kuma babban hadathi wanda karamin hadathi shine abin da ya shahi bawali ko kuma bayan gari ko kuma iska kenan wannan duka suna abin da ya shahi karamin hadathi babban hadathi kuma shine abin da ya sare janaba ko kuma haida ko kuma nifas ko kuma haida kenan wannan sune abin da ya shahi babban hadisi kenan ɗayan duk wanda wannan ya same shi to Allah subhanahu wataala ba zai karɓi ba sallar shi har sai yayi arwalla wanda arwalla kenan sharadi ne akan abin da ya shahi ingantuwar sallah sallar ɗayan ba zai ta cika ba har sai ya zo da arwalla bari mu ɗauki misali mutum ne ya zo bai sani ba ya yi sallah bai da arwalla yaya sallar shi zai bai sani ba ya yi sallah ba arwalla sai misali ya yi sallah asuba bai da arwalla sai daga ya waye sani tana ashe shi bai ba arwalla ya sallah asuba sai da hukuncin ma
wanda
ya wuce sai da ya lokacin da ta tafi sai ya wuce ba ni sai da ya zaka da kaman yadda ya wuce ya yi sallah ba ka da arwalla sai ka tuna dai da kai da sallah can ka tuna ba ka da arwalla kai wannan sallah abin da yake kanka shine ka je kai arwalla ka zo kai sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nan cewa la yaqbalullahu salata ahadikum idan ahdasa hatta ya tawadda sabanin mutumin da wani hadisi ne a jikin shi yayi sallah wancan wanda hadisi ne a jikin shi misali abuni da dini a jikin ka zo kai sallah sai can da kai da sallah ma an lokaci ma ya wuce can ka tana shi a jikin ka ko wata najasa to wannan malamai suka ce ba yake sai yake wa sallah saboda dalili suka kawo dalilin da jibrilu ya isko annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da takalmin shi ana sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hudda takalmi aka ci aka yi da sallah da aka yi da sallah sahabbai suka hudda takalma sai aka tambaye sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su dan me suka hudda takalma sai suka ce sun ga hudda takalmi sai ya ce a jibrilu ne yazo ya ce ma takalmin nawa akwai na jafa kun ganin ba a sake sallah ba ji gaba kai da sallah kenan wannan ne yake nuna matakar baka sani ba inda yake sace ya wannan ne sace a dan jikinka kenan wannan layi wasir sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan a Ka'aba yana sallah aka zo ake zuba mishi wannan tulmi na ma'aifa da wani bine yana sallah kenan kaga irin inda ya hadasi ne su tun baka sani ba kenan in a jikin tufafin ka ne wannan bayya bata maka sallah baka sani ba amma matakar arwallace baka da kenan wannan hadisin la yaqbalu Allahu salata ahadikum ila ahadith hatta yatawadda kenan wannan yake nuna mana sharadi ne a wannan in sallah kawo kai kayan arwalla baka da arwalla sai je mama babu ruwa baka da wannan baka iya baka sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayya amsa sallah mutumin da ya hadasi hasi yayi arwalla kenan ni kayan arwalla zaka zaman to kaje kai wannan sallah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya karba maka sallah ka tayyib idan mutum yace to qawadiwa qawadi ana yin shi da arwalla misali qawadi idan baka yi shi ba kai shi ba arwalla ya kare ko ko bai yi ba ko kuma yana bai yi ba fada ba ko zuwa kada ita tawafi amma ta yi sauran sauwa a wancan ya ce a tawafi bai ta sala'i illa anna Allah abaha lakum al-kalam ita ce wannan hadisi na Ibn Abbas akwai kalama kan shi cewa wasu suna ganin mai rauni ne tayyib to ala kulli hal akwai bambanci malamai suka ce sai da Ibn Usaymin yake cewa abin da ya shayi tawafi shi yake ganin bai zaman tawwa sharadi ne na ingancin tawafi da kai arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai tawafin ai arwalla amma ba sharadi bane na ce ba aka karba misali mutum yayi tawafi ba arwalla a ce ba aka karba ba ko kuma yazo da abin da annabi Allah subhanahu wa ta'ala tunda nan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana la yaqbalu Allahu salata ahadikum ila ahadith hatta yatawadda yana haramun ne kai baka da arwalla ka san sai baka da arwalla ka je kai sallah wannan haramun ne haramun ne kai kai saboda izini ne ma kake da Allah Allah ya ce kakkai ba ya karfa ba kai kake zuwa kana yin kinin ma amma shi abin da ya shayi tawafi kuma yanzu abin da ya shayi tawafi kana tawafi kai arwalla ka ta kare ka sai kai yanzu kai arwalla ya za kai yasa za kai ka ci gaba sallawa sallah kana sallah dai arwalla ka ta kare sabuwa za ka sai kenan kun ga da bambanci akwai a kan wannan in ita kuma waccan na Aisha ai na jisar da wannan inda sarkin hadasul akbar shi kuma hadasul akbar ya tarattabu alai umur yawa ba kamar hadasul asgar ba ba kamar arwalla ba wanda yake da shi janaba ko kuma haida ba kamar wanda yake da karamin hadisi wanda arwalla shi ce take yana a tawali yana wannan shi ma da kwai da kwai bambanci da ce malamai suna ganin dai abin da yake shine ba bai kai ba wannan in sallah amma ita sallah ita ce kwata kwata sai sarki sai da arwalla mutum zai yi aure sallah sai da shi da kai sallah kenan a cikin wannan hadisin kamar yadda malamin ya kawo mana sannan kuma akwai fa'ida da cewa wannan yake nuna mana abin da yake sallah ba dole bane da yin zaman to do kowace sallah ki ka mata arwalla a kana iya da arwallanka aka zo aka yi azawar kana da arwalla ka yi la'asar da ita la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadatha kina idan baka yi ba hadasi kana da arwalla sallar ka zaka je kai kina ba sai ka zo ka jaddada ba in kana so kana iya ka jaddada arwallanka amma dai ba baka jaddada ba ma sai kina da kana sallar kana da arwalla kina kana iya ka zuwa kai sallah kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya muni da arwalla guda yana ana ma sahabbai sallah ana musalla bacin shi hadisin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam aka wuni ana wazi kawo sallah ake tsaya ayi sallah ya hawo mun bari kuma a ci gaba da wazi a an lokacin sallah ya zo a safka ayi sallah a wuni a ci gaba da wazi kenan wannan ma yana nuna mana kenan abin da ya shahi arwalla kenan mutum
idan yana da alwala ba dole ya saki alwala idan bai da alwala kuma shine zai yi alwala da bakije yayi sallar shi hadisi na uku wanda malam ya kawo mana wa na Abdullah ibn Amr ibn Az wa bi Uraina wa Aisha radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama waylun lil aqab min an-nar wannan hadisi ne wanda akai hadin guyuwa wajen rawaito shi ruwaya daga Abdullah ibn Amr ibn Az da bi Uraina da Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta a gare su gabaki ɗaya suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waylun lil aqab min an-nar wani da halaka da azaba ya tabbata ga dukkan da ba a wanke su a wajen alwala wato idan aka ce wai yana da ma'ana guda biyu wasu malamai suka ce wai wani waji ne wani mene ne ita ma waji kori kori ko gurama irin babban gurama wanda take bayan ganana ba a cikin jahannama wasu malamai suka ce a'a wai kalma ce ta azaba kalma ce ta azaba wanda kuma wannan shine mamaki yawa ba da mai tsira ji hawa kalma ta azaba ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wajen arwala wanda wannan hadisin yana da isa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun kasance a bulaguro shi don ana ta iya wasu daga ga ai akwai wanda suna gaba wasu suna baya wasu suna bangare haka sai lokacin sallar la'asar lallan sallar la'asar ya isko su tayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga yayi su isu suran sahabbai ne suke zo suke ta arwala misali annabi sallallahu alaihi wasallam daga yau sallar zai to ga annabi yana zuwa kamar kai ne ka tsaka yi limam misali yana zuwa ka zo san daga zo sallar zai sai suka wada arwala da dauga ake shirshanta wasu sun zo kuma ma ne ka wasu ne wasu kuma sun dan wanke su wannan yin shi ba shi sai sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga can ya san kai wasu ya daga sauti yake ce musu waylun lil aqab min an-nar waylun lil aqab min an-nar akwai wata ruwaya wanda yake cewa waylun lil aqab wa qudunil aqdam min an-nar wato wani da halaka da azaba ya tabbata ga digadigai al-aqab digadigai din ake jami'in ake nan dindi ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wajen arwala wanda shine kabar kamar lum'a lum'a wajen goyon ki arwala mutum ya kiyaye wajen yin arwala ka zama to duk gaban ka ka cike ka wanke su da kyau kada ka bar wani waje wanda bai samu ruwa dan kai kokari duk ka cike su shi yasa a wannan hadisin Abi Hurairah da Allah ta faɗa gare shi da cewa yayi istidlali ne akan burran muhajjalin min athar alwudu arwala in yazo hannun waje yake gaba hannun waje yake gaba saboda saboda wani Abi Faruha ya ganshi na wannan arwallai yace ya ba mure da wannan matsayin arwallai yace wallahi da na san kana nan da ba na yi da ba yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati da abun yamar da yau da qurran muhajjiri min azar wudu shi ne yake yin wannan dai in ya tashi a ranar lahira ya zama kin shi kawai ko ina to amma dai yanzu misali nan bakin nan aka ce kawai ina ai wannan nan ya dan shigo kadan kadan ya shigo da ji an ka koma mu cikin usulin da go akwai wata kaida ma la yajmul wajibu illa bihi wa huwa wajibu wato abinda wajibi bai cika sai da shi to wajibi ne misali zaka wanke hannu an ce wajibin ka a wanke hannu zuwa ina da fakai to amma ka yi sa jiji mu da fakai sai ka dan kara da kan tukun har sai fakai ne to wannan karin da kai shi ma ya shiga cikin wajibi shine ma la yajmul wajibu illa bihi wa huwa wajibu sai ba ban fahimta na ala kulli hal barin lum'a kabar wannan lum'a akwai azaba akan barin wannan tunda wancan ruwa yace waylun lil aqab wa butunil aqdam da nan cikin kawas minan nar wato azaba ke da kai akan kabar wannan sannan kuma kenan duk abinda ya zamanto azaba ta tabbata a gare shi barin shi yana daga cikin yin wannan abin yana daga cikin kabira wato duk zanibin da wata azaba mukhassasa an khassasi wani nau'i na azaba akan shi to kai wannan zanibin kabira ne min kabayar zanibin zanibai haka ali zanibai duka an san duk wanda yayi zanibi akwai azaba amma akwai zanibin da ai idan mutum yayi shi akwai wata azaba da aka tana da mushi to wannan ma haka ne kai ne kake barin lum'a aka tana ran maka mene azaba wa yul lil afat minan nar to wannan zago wannan jinan in kai wannan kai kabira min kaba'irin zunub jinan dole mutun ya kiyaye hatta da wajen arwalla jinan kan to wanke arwalla ka san da wanke kawo ka wanke wanke ka gugun kai zaman to sun tuka hatta da malamai suka ce idan ya zaman to akwai irin masu aiki misali na wata fulawa ko wani abubuwa ji na bandir ko wani minin sai kai matukar kokari dai ka goge ka tabbata ruwa ya shiga to akwai inda dai kamar kasan warje ko wani abubuwa inda wannan bata ruwa ba ya shiga ba malamai suka ce to wannan dama Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa ma al'umma akan wasu abubuwa kenan dole inda baka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kenan dole wani wajen da baka iya ba za ka iya gwargwadon yanda za ka iya amma dai zaman to ka bar jittikinka kamar yadda wannan daga nesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kawo su yake musa da halili wayl lil afat minan nar wayl lil afat minan nar ku saurara boni da halaka ya tabbata da diga da ganda ba a wanke su a wajen arwalla kenan wannan hadisi ya zo ya nuna mana irin tsoratarwa akan barin dumha a cikin arwalla sabon a gaban na kawa ne ko kuma hannu ne ko kuma a wani waje ne na cikin aba da ake wankiya na arwalla tayyib idan muka zo bangaren azabar da za a yi mutunan ne za a ma azaba ko jiddigin ne za a ma azaba na
eh
mutumin za a ma
da
kamar kaga ta dai
annabi
ta yi waylul lil aqabi minan nar wani da halaka ya tabbata gawa ga digadigan da ba a wanke su a wajen arwalla sai to kai ka ce ta digi dukan mutane kenan ka saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba ya ba dukan mutanen zama azaba jiddigin shi zama azaba eh jiddi
rashi a wajen
hadisin da zamu yi a wajen na'am
yaro da sai da samu mutum kamar ko wanda kusa a jiki ko wanda guda a ce da jiba
a azai ai ai in ka duba can hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada ko tabbata misali mutum mummai aga abin da ya shahi junan su da san junan su da kaunar junan su da tausayawa junan su annabi yace kamar mine ne kamar jiki ne gangan jiki ne idan wani bangaren gangan jiki yana ciwo duka jikin ciwo ne to ana wa diddigi ka san duka kai ma ka shawo ya shawo ko ba ka nan to diddigi Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya faɗi kenan diddigi ne kuma wa zalika la sayfi aziz kenan duka Allah subhanahu wa ta'ala yana yin komi gabani shi kenan wannan yake nuna mana kamar misali ne aka ce za a jayo mutane a fuskar su a ranar tashin alkiyama kai in ka zo aka ce za a jayo mutane a fuskar su ya za a yi Allah da ya kiyaye kare mu Allah kare mu na'am sannan kuma a cikin hadisin nan kenan muke idan muka dawo bangaren aqida zan mu gani kenan wuta kuma tana nan tabbatar ba la tafna wuta tana nan a tashin kiyama a hali kamar yadda ayoyi sun ce da sawa qalilin nabiyya abada kaza da kaza da kaza da yana da cikin baitin da malamai suke kawo wa abubuwa guda takwas wanda ba su karewa wato ba su bacewa har tashin kiyama dalilin ne abu takwas wuta aljanna na'am sam su takwas malaiku ana rashi wani mai rai wani ta faɗi su ne ba sa ɗaya kamar da zama ba da masu da harbi Allah subhanahu wa ta'ala na bar shi kasa yau ma nasu yi sama a katayi su ji yau ma tumaddalul ardu garral ardi was samawati
wannan
wani mai aiwa ruhi rai ran mutum rai yana nan idan mutum ya mutu ina ran shi yake da ya an yi sama da shi dan aljanna ne yana cikin wani sun su cikin aljanna yana da kewa alqalam akwai wani baiti da biyu wanda yake ga masu malami yake cewa samani yato hukumul baqa yu ummuha min alkhalqi wal baquna bi khiyatil alamin hiya al arshu
والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم العرش دا الكرسي الجنة داودا عجب وتونا أدينا عيدو wannan yan mutan duk kasa ta cinye mutan bata cinye wannan yishi da kuma rai sai kuma lauhi da kuma alqalami kenan wannan suna nan ba su kusa kariya kenan wannan hadisi yana nuna mana guda ma ita ma tana nan ba ta kariya kenan insha Allah mun yi hadisin nan yayi shiga
Dora Tayyib
hadisi na hudu Tayyib kafin mu huce wannan hadisi muka ce hadisi ne wanda aka yi hadin guyuwa wajen hudo shi Abdullahi bin Amr bin As da Abi Hurairah da Aisha sunawa to mun dawo bangaren musalla wani irin nauyi ne na hadisi aiwa mashhur me bai kuni ya ce ni mashhuru marwi fauka ma salat kenan wannan ruwaya idan kowace ruwaya za ta zo mana inda malam ne yake cewa wa ana Abdullahi bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisha kenan kowanne turku in shi guda uku ne kowanne zai zo mana da sanarin shi misali zaka gani hanya guda uku ce ta zo kenan in ta zo mana akan haka nan wannan hadisin sai kuma kidan dana daga cikin hadisan na hadisi mashhuru wanda shi ne wai maka ce wanda yake da hanya guda uku kamar yadda mai bayaniya yake cewa mashhuru hadisi marwi sunayyin aw salata mashhuru marwi fauka ma salata kina wannan ne kaje ka nemo isnadin shi sai kai shajara ka ganga ma su sai ka wuce a taka ta ga gani ya wuce na mu wannan hadisin da nan da bambanci wa'ana nan ka ana sa'id da muka bada karin wancan idan isnadi ya zo wannan litafin ba musnad bane wannan litafin ne ake cewa musnad wanda yake da isnadi ya fara tahrifi misali qala fulan hadathana kama hadathana fulan hadathana fulan an fulan hadathana fulan to idan a cikin wannan ya shigo hadathana fulan yazo an fulan an fulan an fulan to wannan ita ce an ana ba anan ba ai nan duka in ka duba daga ko ina an yake zuwa daga sahabi kuma ake fara nan kinan nan daga sahabi ake fara kinan dama wannan kuma wani tattawai ne wanda an cire isnadi an sauƙaƙe su kawai an kawo ma daga sahabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kinan kuma usulin su in kana so ka ga isnadin su kinan yake koma na wannan littafin duka kinan zaka koma cikin sahih Bukhari da Muslim tunda hadisin suna ciki sai ne wanda suke inda da
tunda ko wanda Bukhari da Muslim
ana
kuma ce kamar wanda wani Bukhari ne kan wani Muslim
ai wannan kamar sharatin da malam muka gayya a muqaddima wancan satin ba manta ba malam da ya dora ma kan shi cewa zai huddo hadisi min mattafaqa alaihi shaykhan wato wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka yi ittifaqi a wajen shi to malamai a wajen bibiya suka gani cewa akwai inda malam ya dan saba ma wannan sharadin nashi wanda wani wajibi ya huddo wanda Muslim ya huddo shi misali ko kuma Bukhari kadai ya huddo shi wannan ruwaya Muslim bai da ita kenan wannan shine sabon amma duka hadisan da suke cikin wanda da haka hadisai ne wanda suke ingantattu saboda sun zo daga cikin littafai guda biyu wanda sune sahih al-Bukhari da sahih Muslim sahih al-Bukhari bi sunan shi muka ce al-jami' as-sahih wal-musnad muqtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi kenan dai ala kulli hal insha Allah nan zan mu dakata da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gabaki daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin